Mendacity. Mendacity. It makes the world go round. A politician makes a speech, and never hears the sound. The campaign trail winds on and on. In towns from coast to coast, the winner ain't the one who's straight, but he who lies the most. Oh, no, no. Oh, such lies. Da 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 da
in this fair land. We know are not denied. But if I tried in certain states, from treetops I'd be tied. Mendacity, mendacity, it seems it's everywhere.